الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako khawatirul qur'aniyya yau muna 23 ga watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da 18 ga watan 3 2020 miladiya muna cikin suratul baqara ayar da muka tsaya sati wanda ya wuce aya ta 261 yau kenan insha Allah zamu tashi 166 yau kenan zamu tashi aya ta 266 akan ta ne zamu tashi namu
sai wadda wato a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
الله سبحانه وتعالى yake cewa ayawaddu ahadukum yanzu daya daga cikin ku yana so an takuna lahu janna ya kasance yana da wata garka ko kuma gona min nakhilin na itaci itatuwa na dabino wa'anabin da inabi tajari min tahti al-anhar kuma ita wannan garka oramu suna gudana a kasanta lahu fiha yana da a cikin ta min kullis samarat dukkan wasu abubuwa wanda suke na marmari wa sabahul kibaru sai girma ya same shi latijantaka wa lahu zurriyatun du'afa shi ko zuriyar shi masu rauni ne yara ne kanana ba za su yi aiki ba wa sabaha isarun sai wata guguwa ta samu ita wannan gona ko wannan garka fihi nar kuma akwai wuta a cikin wannan guguwa ko wannan iska fahtaraqat sai gonar gaba daya ta kone kazalika bayyinullahu lakum alayat kama haka Allah subhanahu wa ta'ala ke bayyana muku ayoyi ahili la'allakum tatafakkarun ma'ana dan ku kasance masu tunani abinda zai amfane ku sati wanda muka kasance ayar da muka karanta wadda ta wuce tana magana ne akan ciyarwa mutumin da yake ciyarwa fi sabilillah wanda kuma ya tabbata a zuciyar shi Allah subhanahu wata'ala zai saka mishi sai Allah ya mana misalin kamar falamin dutse a bizin shi akwai kasa aka yi ruwa to haka ko kuma wata jigawa wani wuri wanda yake mai ni'ima to wannan aya ita ma misali ne Allah subhanahu wata'ala yake ba mu mutum ne lattijo ya tsuha amma kuma ga gonar shi ko kuma mu ce ga garkar shi ga itatuwa na dabino ga itatuwa na inabi wa zai kula da su wa zai huddo irin abubuwa na marmari waɗanda suke wannan gonar saboda zuriyar shi yara ne kanana kuma abu na biyu sai Allah subhanahu wataala ya ayyuko da iska iska kuma da gobara sai ta kona gonar gaba daya ko garkai to kenan kaga shi kuma ya latijantaka ba zai iya zuwa ya shibka wasu itatuwa ba sabbi kuma yaran shi kanana ne ba su kai karhin da za su je su raya wannan gona ba to Allah subhanahu wa ta'ala anan misali ne yake buga mana to akwai ruwaya ta Imam Bukhari daga Abdullah da Anas ay Abdullah da Abbas wanda take bayyana wannan misali da Allah subhanahu wataala yake bayyana mana ana Umar dan Khattab ya kasance a cikin sahabbai sai yake tambayar su fi man tarawna hazi al-aya nazalat sai Umar dan Khattab ya ce ma sauran sahabbai wannan ayar kuna ganin ta sabka ne a cikin suwa da suwa take magana qalu sai suka ce Allahu a'lam suka ce ai Allah ya sani wa ghadiba Umar fa qala qulu na'lamu aw la na'lam Umar dan Khattab sai ya hushi yace ku ce Allah kai sani ku ce mini kun sani ko kuma ku ce mini ku sani ba fa qala ibn Abbas ya Abdullah ibn Abbas yake cewa fi nafsin minha shay'un ya amir al-mu'minin fi nafsi minha shay yace ya amir al-mu'minin wannan ayar ina dan da bayaninta amma kuma a zuciyata ina kokonto tunda shi yana daga cikin yara ga manya-manya sun ce Allah shi kadai ya sani to shi kuma yaro mi zai ci wa qala Umar sai Umar ya ce mishi ibn akhi qul wa la tahqiranna nafsak yace ka hodi kada ka nuna cewa kai ba kowa bane ko kuma kai karami ne qala ibn abbas sai Abdullah ibn abbas sai yace duribat masalan lil amal yace ai wannan ayar misali ne aka buga ga mutumin da zai aikata aiki fa qala umar ayu amal umar sai ya kara cewa Abdullah ibn abbas wani irin aiki qala ibn abbas sai Abdullah ibn abbas yace li rajulin ghaniyun ya'malu bi ta'ati Allah wani namiji ne ghaniyun ko kuma rajulun lahu ghina mutum ne mai dukiya Allah ya bashi abubuwan da zai sadaka abubuwan da zai taimako kenan duka aiki na da'a na samun lada a bangaren ciyarwa Allah ya bashi wannan dama summa ba sallahu lahu shaytan fa amila bil ma'asi bayan ya tara wadancan lada na ciyarwa sai Allah ya aiko mishi da shaydani shaydan sai ya rinjaye shi kawai sai gashi yana aikata aiki mara kyau hatta aghraqa amalo har sai da aikin shi gaba daya ya nitse a cikin wannan ma'ana aiki wanda yake na sabo to Allah dan Abbas yace wannan ayar tana mana misali ne akan irin wannan sai mallai yace wa tabayyana fiha min al-masali to misalin da yake cikin wannan ayar ya'malu min ahsan al-amal awwalan kaman mutun ne sai ka same shi a farkon rayuwar shi yana aiki mai kyau duk aikin lada duk wani dangi na da'a yana yi summa ba'da zalika in akasa sayruhu sai nan daga baya kuma sai shaydan ya sa mushi shakku shaydan ya zo rinjaye shi sai tallahi bai ta dauke shi yake aikata aiki mara kyau fa badala alhasanat bis sayiat sai gashi ya canza aiki mai kyau da yake yi sai yake yin mumuna ya zambilla mallai ce Allah ya kare fa abtala bi amalihi sani ma aslafahu wannan aiki da ya na biyu kawai sai ya lalata wancan aiki tunda shi aiki mai kyau shine yake goye mara kyau amma shi aiki mummuna ai kaman misali kenan zai ruguza maka ne wancan aiki da kai mai kyau kenan mummunan zai zamanto shi yana nan to amma inda za a ce mutum mummuna ne yayi bayan ya yi mummuna sai ya zo mai kyau to wannan mai kyau sai ya shahe wannan aiki da yayi wanda yake na mummuna ne to saboda haka Allah subhanahu wataala anan misali ne yake buga mana shi yasa a ƙarshen aya sai Allah ya ce kazalika yubayyinullahu lakum alayat la'allakum tatafakkarun ma'ana kenan ana so mutum ya yi tunani karan kanshi ka aikata aiki mai kyau ka aikata aiki mai kyau iya zambilla a gobe kiyama sai ka je ka ga baka da komai kuma Allah subhanahu wataala ya labari cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura daga cikin mutane akwai wanda za su yi aiki aiki ne mai kyau ga azumi ga zakka ga biyayya ga iyaye ga sanin haƙƙin makwabtaka ga karatun Qur'ani ga sallah ga azumi ga azkar to amma abun bakin ciki shine ma'ana ya wani aikin da zai ruguza mushi wannan aikin to shikenan Allah subhanahu wataala ke cewa sai mu sanya aikin su kamar wata kura wanda za a sheke kaga kaka shaki kaka shaki kura shikenan babu wani abin da za a samu to yana daga cikin abin da yake ruguza aiki babba daga cikin su shine shirka da Allah duk mutumin da ya hada Allah da wani to kamar yana tufka ne yana warwarewa za ta lalata maka aiki sai ka wayi gobe kiyama sai ka gaba da kada komi daga cikin abubuwan da za su ruguza mutum aiki shine mutum ya je gobe kiyama ya zalunci mutane masu dimbin yawa ya zalunci wannan ya ci kudin wancan ya ma wancan ƙarya ya ma wannan annabimanci to shikenan gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai saka musu a saka ma wanda yayi ma ƙarya a saka ma wanda yayi ma zalunci a saka ma wanda yayi ma abu kaza sai a ƙarshe sai zaman tobe da komi ne na lada to kuma wanda ake so a biya musu kare ba to shikenan sai a daga dauko zunubin su ana dora mishi shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce yake mu labari wannan shi ake cewa muflis mana shine mutumin da zai je a kiyama a sunan talakka sai Allah madaukakin sarki yake cewa kazalika bayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun mala yace ta'tabiruna wa tafahamuna al-amsala wal ma'ani mutun ya zamanto yana daukar ibra yana daukar izna qur'ani ayoyin da Allah subhanahu wataala yake ka mana ayoyi ne wanda suke mana hannunka mai sanda mutun yayi tuntuni to shi mi ya kamata ya aikata kenan idan ka ciyar irin karatun da muka yi sati can wanda ya wuce abinda yake bada sadaka alman wal aza ka ciyar ka ba mutum wani taimako ka taimaka mashi a wani wuri sai ka zo cikin jama'a kana mashi gori to wannan yana daga cikin abinda yake lalata wa mutum aiki to kenan kaman kai ka ce mutum ne mai gona wannan ayar misali da take bamu kai ne ka bada sadaka kuma ka zo cikin mutane ka ce kai kaza ladan ka ya lalace kai ne ka ba mutum taimako amma sai da ka gaggaya mashi manganu marasa kyau aza kenan ka gaya mashi manganu wanda ba su dace ba sai ka bashi anan ma ka lalata sadakar da ka bada to kaman kai aiki ne dimbin yawa kuma sai ka zo ka rusa shi lokacin kuma shekarunka sun tayi ko kuma a ce lokacin ka yi kara su ko kuma a hilin kiyama ne babu zancen a dawo a gyara sai Allah subhanahu wataala ya cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnasi وما يعقلها الا العالمون سوره العنكبوت الله سبحانه وتعالى sai yake cewa irin waɗannan misalai Allah yana buga su ne ga mutane a baka misali kaza a baka misali kaza sai Allah ya ce ba kowa yake hankalta irin waɗannan misalai waɗanda ake bugawa sai wanda suke masana ne to kaga kenan ya dace a ce mutum ya zama tun masani ne game da addinin shi masani ne game da Allah ko kuma abin da ya shafi sunna ko kuma musamman shirka da Allah dan kan mutun yaje yayi aiki kuma yana rushewa Allah subhanahu wataala taimake mu
ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum
na'am
wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
نعم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أخوان دقوا إيماني ku ciyar da irin abubuwan da kuka samu na arziki na halak minat tayyibat wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da abinda muka hudo muku daga ƙasa yana abubuwa wanda suke na noma wanda Allah subhanahu wataala aka yayi ruwa aka yi shibka tsirrai suka fito wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun kada ya zamanto ana gwamaya ko kuma ana canza wanda yake mara kyau idan mutum zai ciyar kenan shine khabis minhu tunfiquna sai ku rika ciyarwa maimakon ka bada abu mai kyau sai ka bada mara kyau walastum bi akhizihi illa an tugmidu fi Allah yace wannan mara kyau ko inda ku za ba to kai ba za ka amsa ba kenan sai abinda baka bukata ne kake ba wani to wannan shine wanda bai dace ba illa an tugmidu fi sai da kawai ku kauda kai a baka ba dan kana so ba amma in dan son ka ne ga can mai kyau shi ya kamata a baka to kenan idan zaka ba Allah kyauta idan zaka yi sadaka lada kake so wajen Allah madaukin sarki to kai kokari ka bada abu wanda yake mai kyau wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid kusan cewa Allah mawadaci ne duk abin da ka bada wai ba dan shi ya amfana da shi mun a dan ka samu lada ne kuma Allah hamidun ne abun godiya ne madaukakin sarki الشيطان يعدكم الفقر شي كما شيطاني اي yana muku alƙawali ne na talauci cewa idan ka ciyar dukiyarka zaka talauce idan ka bada kaza zaka talauce wa ya'murukum bil fahsha'i kuma yana muku umurni da duk wani dangin aiki wanda yake mara kyau to shaytan shi yake umurni da shi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma yana muku alƙawalin gafara a wajen shi da kuma fadla yadda aikin da ka aikata Allah zai iya gafarta maka kuma duk duke da ka bada Allah zai lullumka maka shine ma'ana wa fadlan wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wataala mai yalwa ne yakan iya bada arziki ga wanda yake so kuma arziki marasa iyaka kuma Allah masani ne duk aikin da ka bada idan ka bada sadaka wanda kake mai kyau wanda kake neman lada Allah subhanahu wataala ya san da wannan yu'til hikmata man yasha Allah subhanahu wataala yana bada hikima ga wanda ya so to wannan hikima anan malamai sun fassara ta da ma'anoni masu yawa imma annabta imma ilimi na addini ilimi na qur'ani da ilimi na fiqhu duka ya shafi wannan wa man yu'ta al-hikmata duk wanda aka bashi wannan hikima faqad utiya khairan kaseera lalle tabbas an bashi alheri wanda yake mai dimbin yawa wanda bai da iyaka wa ma yazakkaru ba kowa yake wasuwa ba illa ulul albab sai waɗanda suke masu hankali Allah subhanahu wataala kuma ya nihe su da shari'a qala ibnu abbas abdullahi abbas sai yake cewa amarahum bil infaqi min atyabil mal wa ajwadihi wa anfasihi a wannan ayar musamman ayata farko Allah subhanahu wataala yana umurni ne akan cewa mutum ya ciyar dukiya mai kyau dukiyar da kake so dukiyar da zuciyarka take da alaka da ita ita ya kamata ka bada idan ce dukiya kenan duk wani abin da za a fara da shi ya shiga ciki mana Allah subhanahu wataala sai yake cewa wala tayammamul khabisa ayyun bima'ana wala taqsudu kamar misali ga abu can mai kyau zaka je ka dauko shi kawai sai shaidan ya ce ma a wannan kai ma zaka iya bukata da shi shikenan sai karkata ka sai ka je ka dauko mara kyau ka bada to zaka kenan ladan ka ya rage mala ce wazkuru hauna alhadis allazi rawahu imam ahmad akwai imam ahmad yayi riwaya daga Abdullah dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah qasama bainakum akhlaqakum Allah ya raba tsakanin ɗiyan adam kowa da irin halin shi wannan halin shi mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan mai hushi ne da wuri wannan tsakazakiya ne wannan kuma mai hakuri ne to Allah shine ya rarraba ɗiyan adam haka kama qasama bainakum arzaqakum kamar yanda Allah ya raba ta ya arzuta ku ko kuma ya raba muku arziki wannan arzikin shi mai yawa ne wannan arzikin shi sakalakiya ne wannan kuma baya da talaka ne to wannan duka rabo ne daga Allah wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya wanda yake so da wanda ma baya so kenan dan kaga mutum dumu hannun shi Allah ya bashi duniya dumu dumu kada kai tsammanin cewa masoyin Allah ne Allah yake son sha'a Allah yana bada duniya da wanda yake so da wanda ma baya so wala yu'ti ad-dina illa liman ahabb addini Allah baya bada shi da wanda yake so idan kaga mutum da addinin shi yana yi ma Allah da'a da manzon shi to ka tabbatar da cewa wannan mutumin Allah ya so shi wannan ita ce soyayya fa man ata'ahu Allah ad-dina faqad ahabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda Allah ya bashi addini to hakika Allah ya so shi wallazi nafsi biyadi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na rantse da Allah wanda rayuwa ta take a hannun shi la yuslimu abdan hatta yuslimu qalbuhu wa lisani mutum ba zai zama toba musulmi tacecce wanda babu wani laifi a kan shi mutum mai halaye mai kyau mutum wanda za a yabe shi a kowane lokaci sai in zuciyar shi da halishin shi sun wohinta da cutar da mutane wala yu'minu hatta yu'minu jaruhu bawaqo ko mutum imanin shi bai zamanto imanin cikakke ba sai in ya zamanto makwabcin shi ya lamunta akan cewa shi mutumin kirki ne ba zai cutar da shi ba to wannan shine cika imani amma matuka makwabcinka yana dardar da kai yau ko gobe zaka yi cutar da shi ko zaka yi mishi kaza ko zaka yi mai kaza to wannan imanin ka rakegge ne qalu sai sahabbai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama wa ma bawaqiquhu to menene cutar da makwabci qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ghashmuhu wa zulmuhu wa la yaqsibu 'abdan malan min haram mutum ya zamanto yana ma makwabcin shi duk wani abu wanda suke marasa kyau ko kuma ya zamanto azzalimi ne ga makwabcin shi to wannan mutum imanin shi da gagge ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuma mutum ba zai nemi wata dukiya ba me yake cewa min haram fa yunfiqu minha wa yubaraka lahu fihi mutum da ɗaya ba zai taba neman arziki na haramu ba waye je ya rika ciyarwa ya ce Allah ya rana shi ko kuma Allah ya mai albarka Allah ba zai albarka ba a cikin dukiya ta haramu dukiya idan ta haramu ce a ce ko mutum ya gina masallaci ko ya yi makaranta ko ya ce zai je haji kankarar zunubi Allah madaukin sarki ba zai albarka ba kuma ba zai karɓi ba aikin da yake saboda Allah tayyibun ne la yaqbalu illa tayyiba wala tasaddaqu fa yaqbalu minhu kuma duk mutumin da ya samo dukiya ta haramu yake sadaka da ita to ya san cewa Allah subhanahu wataala ba zai karbi ba wannan sadaka balle ya bashi lada wala yatrukuhu khalfa zarihi illa kana zaduhu ila an-nar kuma dukiyar da zai bari a can bayan shi ya mutu ya bar mai ƴaƴa da mata da sauran mutanen duniya kuma can da dukiya haramu ce to sai ta zamanto wani guzuri ne wanda zai kai shi zuwa ga wutar jahannama inna allaha la yamhu sayyata bi sayyi'a lalle ne allah subhanahu wa ta'ala bai goge mummuna da mummuna ka zo kai aiki mara kyau kuma ka zo kai aiki mara kyau to kasancewa suna nan babu karkarar zulubi ana walakin yamhu sayyi'a bil hasana to lalle allah yana goge mummuna ne da aiki mai kyau kai sabon allah kai shi daya rinjaye ka aikata aiki mara kyau sai ka zo ka tuba kai sadaka ko kai kyauta ko kai wani aiki wanda yake na da'a karatun qur'ani ko azumi da sauransu to Allah sai kankare maka wannan zuwan can zunubi naka innal khabisa la yamhu al khabis kuma sallallahu alaihi wasallama sai yace aiki lalatacce ho bai aikata bai boye ko kuma bai shahi lalatacce ko kuma ka zo kai sadaka da mummunar dukiya to kasancewa ba ta canza ta ta koma mai kyau a tana nan a matsayin ta dukiya ta haramu to saboda haka kenan wannan ayar sai take karantar da mu akan cewa mutum ya yi kokari ya ciyar da dukiyar take ta halak duk karamcinta ta yi dukiya mai yawa ta haramu akwai ruwaya ta Barra bin Azib da Allah madauki sarki yake cewa walastum bi akhizihi illa an tugminu fihi yake cewa law kana rajulun ala rajulin fa atahu zalika lam ya'khuzuhu da Allah subhanahu wataala yake cewa inda ku aka ba wannan sadaka mara kyau ba za ku amsa ba to shine sai Barra bin Azib yake cewa da a ce kana bin wani misali a ce ka bashi wani bashi na abinci wani tiya biyu ko tiya uku mai kyau sai wani lokaci shi kuma ya je samu mara kyau sai baka kai ba za ka amsa ba to kaga idan ka misalta cewa Allah subhanahu wataala ya baka dukiya Allah shine ya halice ka Allah shine ya yi ka kuma shine baka dukiyar nan kuma ya ce kai sadaka to amma sai ka diba a cikin dukiyar ta ka mara kyau lalacacciya to kaga wannan a hankalci za ka ga abu ne wanda bai dace ba saboda haka kenan sai mutum ya kokari ya ciyar da dukiya wanda take mai kyau saboda kuma shi Allah madaukakin sarki ba wai zai amfana bane da wata dukiya wanda zaka ciyar manzal ladhi yuridullahu qadran hasana da Allah yake cewa wane ne zai ba Allah ramce-ramce mai kyau ana nihi wai ba ka ba Allah ramcin wani abu dan ya amfana da shi a kai ne zaka amfana ladan gare ka zai koma Allah subhanahu wataala sai yake cewa alamu anna Allah ganiyyun hamid mala yace wa in amarakum bis sadaqati wa bit tayyib minha duk da cewa Allah subhanahu wataala yayi umurni da cewa ku yi sadaka kuma ku cire dukiya war take mai kyau to fa huwa ganiyyun Allah subhanahu wataala anha Allah ya wadatu da wannan dukiya wanda kuke ciyarwa ba ta ƙara mishi komi ba ta raga shi komi wama zaka illa li yusawil ghani al ghani bil faqir aw al faqir ba dan komai ba Allah yake wani haka a dan ya zamanto mawadaci da wanda yake matalauci dukan su zamanto daidai kowanne ɗaya daga cikin su mabukaci ne zuwa ga rahmar Allah madaukakin sarki a wata ayar suratul hajj Allah subhanahu wataala yake cewa lan yanala Allah al-humha wala dumaha walakin yanalu taqwa minkum lokacin da Allah ke bayani akan aiki hajj ko kuma yanka da za a yi na hadaya to Allah subhanahu wataala yake cewa shi huwa baya ambaya amfani da naman ko kuma wani abin da ya kama da haka Allah subhanahu wataala tsoron Allah ku ne yake aiki da shi in kai sadaka dan tsoron Allah shikenan sai Allah ya rubuta maka lada amma ba wai dan zai amfani da wani abu ba na wannan dukiya wanda kai sadaka wa huwa al-hamid kuma Allah subhanahu wataala mai godiya ne kenan duk bawa idan yayi aiki wanda Allah subhanahu wataala zai gode mishi to hakikanin ma'ana Allah zai mai godiya godiya marasa iyaka shine Allah ya sada shi da lada ladan da zai kai shi zuwa gidan aljanna malai yace ai mahmudun fi jami'a afalihi wa qawalihi wa shar'ihi wa qadarihi kuma Allah subhanahu wataala abin yabo ne irin aikin da yake yi da irin abubuwan da Allah yake hodi da irin abubuwan da Allah ya sa na shari'a wanda ya ginda ma ɗan adam da kuma irin kaddara da Allah yake kaddarawa to dukkan wannan Allah ya cancanci a mushi godiya la ilaha illa huwa wala rabba siwahu kuma Allah shi kadai yake babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma babu wani abin bauta wanda ba shi ba Allah shi kadai ne abin bauta sai Allah subhanahu wataala yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra shi kuma shaydan alƙawali yake muku kowane lokaci sai ya rika sama ga kwallonka cewa watalaucewa za ka yi ayyu khawfukumul faqra litumsiku ma bi aydikum wai dan mutum ya kame irin sadakar da yake yi ko kuma irin kyauta da yake yi ko kuma irin agaji da yake ma wasu sai shaydan ya rika cewa ai irin wannan dukiya da kake watsawa dukiyar ka za ta lalace ai ya kamata kai ma ka aje mana dan ka amfana ko dan iya ko dan shigoki to wannan wahayi ne na shaydan inji Allah madaukakin sarki abu na biyu wa ya'murukum bil fahsha'i kuma Allah yake shi shaydan Allah yake ce mana yana mana umurni da duk wani aiki mara kyau ma'ana hayyi iyyakum alal infaqi khashyatal imlaq shaydan bayan ya ce ku kada ku ciyar dukiya za ku talauce sai kuma ya'murukum bil ma'asi wal ma'asim wal maharim sai kuma yazo ya rika umurnin bawa kaga can ya hana ka samu lada na ciyarwa kuma yazo sai kewayo ya rika saka ka aikata aiki na haramu aiki na saban Allah sai Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah subhanahu wataala shi kuma yana muku alƙawarin gafara kenan kada ka yi zaton cewa dukiyar da zaka ciyar wai zukiyar ka za ta lalace sallallahu alaihi wasallama ke karantar da mu hadisin gatacce cewa a kowane yini mala'ika guda biyu suke saukowa ƙasa na farko zai rika cewa Allahumma ati munfiqan khalafan ya Allah duk wanda yake ciyar dukiyar shi fi sabilillah Allah ka bashi abinda ya ciyar Allah ka limka mishi ka bashi limki shi kuma na biyun sai rika cewa Allahumma ati mumsikan talafan ya Allah wanda bai bada dukiyar shi bai agazawa ya Allah ka bashi hasara ko ta halaka to kaga kenan idan shaydan yazo shine zai zo ya ka maka talauci daidai goshinka ya rika nuna maka shi shi kuma Allah subhanahu wataala yakan kiranka ne yakan maka alƙawari zuwa ga gafara duk aikin da mutum ya aikata abin da ya shahi tattalin arziki yanda mutum yake fafutuka wajen neman duniya ya aikata aiki na haramu to abin da ake so a gare shi ne zo ya nemi gafara Allah subhanahu wataala ya tuba mutumin da shaydan ya rinjaye shi wajen alfasha ya aikata aiki kaza ya aikata aiki kaza da shi aka yi kaza to wannan babu wani zulubin wanda za a ce wai Allah subhanahu wataala ba zai gafarta ma bawa ba duk irin aikin da mutum ya yi duk girman shi duk yawan shi gafara Allah da rahama shi da rangwamen shi ta fi ƙarfin zulubin da ya aikata idan mutum ya yi nemi gafara Allah Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi Allah ya ce qul ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayu wanda kuka aikata aikin sabo kada ku yanke kamna da rahama ubangiji kenan inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a dukkan zunubi Allah subhanahu wataala gafartawa yake sai Allah yake cewa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan ni'ima ce kuma masani ne. Yu'til hikmata man yasha'u. Allah da Abbas ya ce a wannan gabar. Yani al-ma'rifatu bil Qur'an nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutashabihihi. Ai Allah da Abbas ya ce abinda ake ni da yu'til hikmata man yasha. Allah kan bada ilimi na al-Qur'ani. A cikin Qur'ani akwai ayoyi wanda aka shahe, akwai kuma ayoyi wanda suke muhkamai ne, ma'ana hukuncin su a zahiri yake. Akwai kuma ayoyi wanda sai malami wanda suke zirhi a cikin ilimi suke gane ma'anar su. Akwai kuma muqaddimihi wa mu'akhirihi, irin ayoyin da suka fara sabka, wasu ayoyi ne suka zo daga ƙarshe, ƙarshen sabka ko kuma ƙarshen rayuwa ta Manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa halalihi wa haramihi wa misalihi, da ayoyin da suke nuna halak da ayoyin da suke nuna haram. To idan Allah ya sanar da bawa wannan, to shine ma'anan yu'til hikmata man yasha. Kina shi Abdullahi Abbas yana fassara hikima anan shine ilimi na Al-Qur'ani tsantsa. To wasu daga cikin malamai sai suke cewa laysat bin nubuwa walakinahu al-ilm wal fiqh wal Qur'an. Imam Mujahid sai yake cewa abinda ake da hikima anan ba wai ana nihin annabta ba, a'a, ilimi ya shiga ciki, ilimin fiqh ya shiga ciki, ilimin Qur'ani, ilimin hadisi, duk wani ilimi wanda zai ma addini hidima ya shiga cikin ma'anar hikima. Malam sai ya ce was sahihu qalahu al-jumhur, da yawa daga cikin malamai abinda suka ce a ma'anar hikima la takhtasu bin nubuwati bal hiya a'ammu minha, bata kebanta ba da cewa annabta kadai, bari dai magana ce wanda ta shafi komai. Amma sai dai daga cikin manyan hikima da Allah ke ba mutane shine annabta da kuma aike wanda Allah subhanahu wataala yake zaba daga cikin bayan shi. Akwai ruwaya ta Imam Ahmad daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la hasada illa fi sinatay, ba a yin hasada sai cikin abubuwa guda biyu. Mun san cewa hasada haramu ce, Allah subhanahu wataala ya haramta ta, kuma hasada abu ce wanda take cin aiki. Sai mutum ya aiki mai yawa, idan yana hasada sai ga aikin shi ya rubuje ya lalace. To Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana yin hasada a cikin abu biyu, ko kuma abinda malamai suke cewa al-gibta, mana kenan hasad ta riki sunan hasada, amma ba hasada waccan ba wanda mutum ya rika fatar Allah ya amshe wata ni'ima da yayi ma wani daga cikin bayin shi. Na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wani namiji ne Allah ya bashi dukiya, sai zamanto dukkan ciyarwa da yake dukiyar shi fi sabilillahi ne, hanya gaskiya, to ne yake ciyarwa. To wannan idan mutum ya ganshi ya ce kai ni ma Allah, dama Allah ya bani dukiya irin ta Alhaji wane, ni ma in gina masallaci ko in yi makaranta ko in gina rijiya ko in taimaka ma addini, in taimaka ma jama'a, to wannan abu ne mai kyau, baya daga cikin hasada wanda aka ke. Na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa rajulun atahu Allahu hikma, wani daga cikin bayu Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi na addini, fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, yana ma mutane hukunci, yace musu wannan halak ne, yace musu wannan haram ne, kuma yana sanar da su hanyar gaskiya. To wannan idan mutum ya ga irin wannan sai ya ce ya Allah, dama ni ma na samu ilimi irin na malam wani, ni ma in sa mutane hanya, in riga gwada mutane halak, in nuna musu haramu don su kutance ta. To wannan hadisi ne Imam Bukhari da Muslim. To saboda haka kenan wannan sai ke karantar da mu, ashe lalle ne ita kalmar hikima tana ma'anar ma'ana gane addini. Kuma mun karanta can baya sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa babu wani kyauta da Allah yake ma bawa kaman ya bashi ilimin Qur'ani, ilimi na sanin addini. Kuma babu mutumin da zaka ganshi zahiri ka ce wannan masoyin Allah ne, sai mutumin da ka ganshi ya rike addini, ya rike Qur'ani, ya rike sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallama, yana aiki da abin da suka faɗa, to wannan mutum ne wanda Allah ya so shi. Amma dan kaga mutum da tarin duniya ko kaga mutum da wani abu daban yana alaka da duniya, to wannan bai nuna cewa wannan bawan Allah ne na gari wanda Allah ya kisa shi. Wama yadhakkaru illa ulul albab, ita wannan gabar kuma malaici tana nihin wama yantafi'u bil mau'izati wattizkari illa man lahu lubbun wa aql, so jewa idan ana wa'azi in ji malam ba kowa zai wazutu ba ya gane abin da ake nihi, ya zamanto akan hanya mai kyau sai mutumin da yake da tunani mai zurhi mutumin da yake da wayo yake da hankali to shi yake gane irin wannan ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu misali akan cewa mu ciyar kuma ciyarwa war take mai kyau kuma mu nisanci duk wasu ayyuka wanda za su lalata mana aiki wanda muke yi wanda yake mai kyau ne Allah ya taimake mu
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَةٍ duk abin da kuka ciyar na ciyarwa aw nadartum min nazarin ko kuma wani abu wanda kuka dauki alƙawari na addawar cewa za kuma Allah aiki kaza fa inna Allah ya'lam lalle Allah ya san wannan abin da kuka dauki alƙawari ko kuma wannan abin da kuke ciyarwa wa malil zalimin min ansar kuma ya ku bayan Allah ku san cewa fa duk wanda yake azzalimi ne to bai da wani mataimaki wanda zai taimake shi a gobe kiyama idan Allah ya kama shi in tudu sadaqati fa ni'ma hi idan kuka bayyana sadaka to Allah sai ya ce madalla ai wannan ma yayi mana kenan babu wani laifi akan mutun ya huddo sadaka yayi ta a zahiri wa in tukhfuha sai dai Allah ya ce idan kuka boye ta wa tu'tuha alfuqara kuka ba waɗanda suke masu bukata fa huwa khairul lakum to wannan shi ne alheri kidan ka bayyana sadaka indai niyyarka mai kyau ce babu laifi to amma ka boye ta shi yayi saboda nisanta daga riya da kuma shirkawar take karama wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare muku zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da abinda kuke aikatawa malati yukhbiru Allah ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma yaf'aluhu al'alim amilun a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa duk wani mai aikin da yake aikatawa Allah ya san da shi min alkhairati min nafaqatin wal manzurat irin mutun ciyarwa da zai yi Allah ya sani dan shi kai ko kuma dan afadi ko kuma mutun ya dauki addawal cewa zan alma Allah azumi ko zan yi abu kaza to Allah ya san wannan abun da ka dauka na alkawari sai Allah subhanahu wataala yake cewa in tubu sadaqati fa ni'ma hi ay in azhartumuha fa ni'ma shay'un hiya duk wanda ya bayyana sadaka shi ba a ce ba yayi sadaka shi tayi to amma sai dai Allah subhanahu wataala sai yake cewa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum boye wan shi yayi alheri malam sai yace fihi dilalatun ala anna israra sadaqa afdal min izhariha wannan gaba ta wannan ayar sai take karantar da mu ashe mutun ya koye sadakar tahi mutun yayi ta a bayyane li'annahu ab'ada 'anil riya saboda wannan yayi nisanta daga riya riya shine mutun ya aikata aiki dan aibe shi ko kuma dan mutane su gani su ci awa ne mai kyauta ne to da hoda ka ladan ka ya tafi to amma idan kai boye shedan ma ba zai samu makofa ya zo ya sa maka wannan aiki na riya saboda babu wanda ya sani daga kai sai wanda ka ba sai Allah sai al-mala yake cewa illa an yatarattaba ala izhari maslahati rajiha sai in ya zamanto a bayyana sadaka akwai wata maslaha misali in ka huddo ka bada zai zamanto wa'azi ko tunatarwa ga sauran mutane su ma za su huddo su bada to a wannan lokacin zai zamanto bada sadaka a zahiri mana shi yayi kaman kenan mutane za su yi koyi da kai saboda haka wannan kuma akwai hadisi wanda ya ganta annabi sallallahu alaihi wasallama yake caman sanna sunnatan hasana balahu ajruha wa ajru amila biha to wannan hadisi ya zo ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka nemi wani agaji sai mutane suke ta tunani to ai wani irin dukiya ne mutum zai zo ya bada kuma mu abubuwan da muke da kadan ne, to sai wani daga cikin sahabbai yaje yana da abu dan kadan sai yaje ya bada, to mutanen da suka ga wannan sai suka ce a kenan sadaka ilk kadan ma ana badawa, ta yi musa suka ta kawo, to kaga wannan sadaka ce a zahiri ta zamanto kamar zaburarwa akan sauran, to idan ya zamanto a irin wannan ne to Allah subhanahu wataala zai ba mutum lada dimbin yawa har ma ya bashi ladan wanda suka kawo bayan shi, kenan sai ka bayyana sadaka dan tunatarwa da wa'azi da wanda yake ganin sadakar shi kadan ce ko kuma ya mance wajen ciyarwa, sai ka wa'azar da shi ka tunatar da shi. To ciyarwa tana da abu musamman, ciyar da waɗanda suke mabukata kuma musamman ciyarwa wadda take ta boye. Hadisi ya tabbata daga Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yuzillimullahu yawmal qiyamati ilawma la zilla illa zilla, akwai mutane guda bakwai wanda Allah subhanahu wataala zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai ta Ubangiji. Daga cikin su sai Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimalahu ma tunfiqu yaminu, mutum wanda ya bada sadaka a boye har ya zamanto hagun bata san ba abinda dama ta bada. To idan mutum ya yi wannan sadaka yana daga cikin mutane guda bakwai wanda Allah subhanahu wataala zai sanya su a kasan inuwal arshi a gobe kiyama, lokacin da mutane suke cikin wahala na rana. Domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allah zai ma mutane azaba, mana rana za ta zo kasa kasa kowa daidai iya zunubin shi, mutane mana zuha kawai za ta kama su, wani iya guyuwa, wani iya tsatso, wani iya kirjin shi, wani iya wuyan shi, wani ma gaba ɗaya sai zuha ta rige shi. To tsananin azaba Allah subhanahu wataala zai ma mutane a wannan rana. To mutumin da ya sadaka a boye wanda hagun bata san abin da dama ta bada ba, to Allah subhanahu wataala zai kare shi daga irin wannan wahala na hulgici na wannan rana na kiyama. Sai Allah subhanahu wataala ya cewa wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum, akwai kankarar zunubi Allah subhanahu wataala zai ma bayo, ai badala sadaqati wala siyama idza kana sirran, duk mutumin da ya zamanto yana sadaka a boye mala yace yahsulu lakum alkhair fi rafa'i darajat, Allah subhanahu wataala zai sa mushi wani alheri, shine Allah zai daga darajar shi a cikin bayo. Ya ba wannan a boye, wancan bai da labari, kenan babu zancen gori ko kuma wani cutarwa. Ya ba wancan dole ya girma shi, ya ba wancan shi ma zai girma shi, sai ga cewa mutum ne mai daraja, darajar shi ta dauko. Wa nukaffiru ankum sayyi'atikum, bayan haka kuma Allah sai ya mishi kankaran zunubi, ga daga daraja ga kuma kankaran zunubi. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah subhanahu wataala masani da abin da kuke aikatawa. Mala yace ai la yakhfa alayhi min zalika shay'un, babu wani abin da zai boye ma Allah a ce ka aikata kaza Allah bai sani ba. Wa sayajziyakum alayhi, Allah subhanahu wataala kuma zai saka muku, mana kenan wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara, daidai da zarra in mutum yayi mai kyau to sai Allah ya saka mishi, zai ga lada lada mai yawa. To haka kuma Allah kiyaye, idan mutum mummuna ne daidai da zarra sai Allah subhanahu wataala ya saka mishi. Allah kare mu.
Laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha.
Naam.
Wa ma tunfiqu min khairin فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا
Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa laisa alayka hudahum ma'ana shirye su ba ta a hannunka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi ga manzo sallallahu alaihi wasallam walakinna Allah yahdi man yasha lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine yake shirye da wanda yake so ma'ana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamar Allah yana lallashin shi ne ko kuma ana ba shi hakuri ga madanda wasu wanda yake sa a ran shi damawa ne musulunta damawa ne musulunta to shine Allah subhanahu wataala ya ce a shiryar su ba ta hannunka shiryar su tana wajen Allah Allah shine wanda yake shiryar da wanda yake mana manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne da abinda ake nihi da hidayatut tawfiq wal irshad mana ya karanta maka aya a ja maka hadisi a sa ka hanya a ce maka ga hanyar gaskiya to wannan ita ce shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wanda suke malume magada annabawa a karanta aya a karanta hadisi to amma wannan hidayatut tawfiq cewa mutun ya zama tuya imani da Allah da manzon shi to wannan a hannun Allah yake sai wanda Allah ya ga dama wa ma tunfiqu min khairin falanfusukum duk abinda ku wuce na alheri to wannan kun yi shi ne dan kanku وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله kuma ba ku ciyar da duk wani abin da ku ciyar ba ce kuna neman yardar ubangiji mana duk mai imani abin da yake ciyarwa yana ciyarwa ne dan Allah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin da ku ciyar na alheri to Allah zai cika muku ladan ku ba tare da ragi ba wa antum la tuzlamun ba tare da an zalunce ku ba an rage muku daidai da wani lada wanda yake dan karami sai Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari kenan su wane ne za a ciyar misali a ce mutum yana dukiya yana so ya cire dukiyar shi to Allah sai yake so ya nuna mana cewa ga waɗanda ya kamata a ce an ciyar da su lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah miskinai ko kuma fakirai waɗanda ba su da abincin da za su ci waɗanda suka katangace kansu mana fi sabilillah dan ɗaukaka kalmar Allah muhajirai wanda suka hijira da kuma sauran daga cikin al'ansar ba sa sana'a ba sa komi a kawai sun zo masallaci su abinda suke jira a ce ga jihadi fi sabilillah za mu addini kaza za a yi hidima ta addini sun ba da kansu to Allah subhanahu wataala ce waɗannan in dai a cikin su akwai masu bukata to su ne ya kamata a ga zama la yastati'una daraban fil ardi ba sa iya tahiya a cikin ƙasa dan neman arziki kenan su azamne suke kawai addinin Allah suke taimaka ma to Allah ya ce wannan su ne kamata a ga zama ya hasabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf wanda bai san su ba idan ya gansu sai tsammanin mutane ne mawadata saboda ba za ka ga wani kazamta a jikin su ba idan riga guda ce ma an wanke an gyara an goge kuma ba za ka ga ba a huskar su cewa dai su wasu mabukata ne sai Allah subhanahu wataala yake cewa ta'rifuhum bisimahum sai dai a kamannin su a yanayin rayuwar da suke yi cewa ba wasu ƴan kasuwa bane su ba wasu ma'aikata bane a sun zamana ne fi sabilillah to irin wannan yanayi ne masu hankali idan suka diba sai suka cewa eh lalle wane mabukaci ne wane ya dace a taimaka mishi la yas'aluna an-nasa ilhafa Allah ya ce kuma daga cikin siffarsu ba sa roko kuma balle ma ilhafan sunace a cikin roko ai mun kaza ina bukatar kaza kaza za a bani to wannan ba daga cikin halin su wa ma tunfiqu min khairin Allah ya ce duk abinda kuka ciyar na alheri fa inna Allah bihi alim Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma zai ba ku lada allazina yunfiquna amwalahum bil layli Allah ya ce wanda suke ciyar dukiyar su da dare wanda hali ko kuma ayini sirran suna ciyarwa a bayyane a boye wa alaniyatan kuma suna ciyarwa ba a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim, lalle Allah zai ba su ladan su, bana suna da ladan su a wurin Ubangijin su, wala khaufun alaihim, kuma ba sa wani tsoro cewa za su talauce idan sun ciyar, wala hum yahzanun, kuma ba sa bakin ciki abinda suka bari a ran duniya dan abinda za su samu na gobe kiyama yahi wannan na duniya. To wannan duka ayoyi suna karantar da mu ne akan ciyarwa. Kun ga dai uwa masu girma, ciyarwar nan tun satin da ya wuce ayoyin da Allah subhanahu wataala yake fadakar da mu duka suna magana ne akan ciyarwa. Kuma a nan ƙarshe wannan ayoyin Allah subhanahu wataala ya nuna mana ne daga cikin mu, ko da Allah ya buga mana misali ne da waɗancan waɗanda suke mujahiduna fi sabilillah, amma a rayuwa da muke ta yau da gobe, ko a masallacinka, ko a unguwarku, makwabcinka, ko wannan uwanka na jini, ko kuma wasu wanda kuke tare da su, inda za ka bincika in ka laliba ka diba sai ga cewa akwai wanda suke mabukata ne, suna bukata agaza musu. To irin waɗannan su ne kamata a ba waɗannan masu yawo suna bara. Musulunci ya hana bara, ya yi waɗa, ya nuna cewa duk wanda yake bara abin da yake ci haramu ne, in dai ba bara ba na uzuri. Da ka ba su waɗannan masu yawa, masu baran nan suna yawo, gara ka tara ka ba wani wanda yake uban iyali ne, ka san mabukaci ne, je sai shinkafa ko sai kamiya. Sai zamu da katara ne, insha Allah sati mai zuwa zamu da sabon da muke daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne. Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.